ba kamar yadda aka zata ba ziyarar ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ta soma ne ta kuma karkare a fadar gwamnatin jihar ta Zamfara inda ya jawabi ga sarakunan gargajiya da shugabannin addini da na siyasa to sai dai ko baya ga jajantawa gwamnati da jama'ar jihar akan dimmin tace-tacen hankula da suka yi sanadiyar salwantar daruruwan rayuka shugaba Buhari ya kuma jaddada kudirin gwamnatin sa na yin aiki tukuru domin samar da tsaro da zaman lafiya to koyaya gwamnati da jama'ar jihar suka ji da ziyarar ta shugaban kasa tambayar kenan da nayi wa gwamnatin jihar ta Zamfara Abdul Aziz Yare Abubakar ta wayar tarho
abu ne wanda mun taba ganin shi ya sha faruwa da mu ne fiye da yanda abin ya faru yanzu amma gaskiya magana shine shugaban kasa bai taba taka kafansa kawunsa a takalma yazo ya jajanta al'ummar jihar Zamfara kan abin da yake faruwa ba saboda haka mu wannan ziyara da shugaban kasa ya kawo mana mu a matsayin mu na jagorori abinda muke farin ciki da ita ne kuma muna yabawa kuma na fata Allah ya saka mushi rayuwa
wani tasiri kake ganin wannan ziyarar ta shugaban kasa za ta yi wajen dawo da zaman lafiya da kuma magance tashe-tashen hankula a jihar ta Zamfara
shugaban kasa na farko ya zo kuma ya ji bayanai daga bakunan mu ya ji bayanai daga bakunan mazauna wannan kasar da dattawa da kowa kuma ya ji musu abinda ake yi da inda ake abinda aka nima wurin shi ya ƙara kaimi na kawo tallafin ma'aikata a tsema jami'an tsaro kayayyaki ake duka ya amince da abin shawarar da aka bayar kuma gabana ya ba da umarni ma hafsoshi na Najeriya na sojoji da jami'an da 'yan sanda cewa dole ne wannan al'amarin a kawo ƙarshensa ba tare da wani tsaiko ba abinda a gefensa shi kuma zai yi in Allah ya yarda
sai dai kuma a wani bangare wasu 'yan jihar na ganin tamkar shugaban kasar ya makara idan aka yi la'akari da tsawon lokacin da jama'ar jihar suka kwashe cikin ukubar hare-hare da sace-sace har ma da kashe-kashe da asarar dukiyoyi Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi ɗan asalin jihar ta Zamfara ne kuma ɗan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International
gaskiya magana ziyarar da ya je ta campaign ce kuma in har ya ce ya zo ne ya gani saboda ƙorafi-ƙorafi to ya yi naci har harkokin da ake cikin mu yanzu mun kai Zamfara state muna ganin cewa ba mu da kowa sai Allah da muna ganin muna da Buhari yanzu ba mu da shi ba mu da kowa sai Allah lokacin da mun ka so aka mana ziyara a taimake mu lokacin nan bai zo ba kuma zuwan government house kawai ya tafi faɗa mana ƙauyen da yake duk Zamfara babu ƙauyen da yake government house an ce kashi kashi to ni wannan ziyara ba doke ta ko ba ne ziyara ce ta siyasa ta campaign tun da lokaci ya kurace lokaci ya yi
Shugaba Buhari wanda ke tare da rakiyar mai bashi shawara na musamman akan sha'anin tsaro da wasu manyan hafsoshin soji a lokacin ziyarar ya sami tarbo ne daga gwamnatin jihar ta Zamfara da kuma gwamnonin makwabtan jihohin Sokoto da Kebbi Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria